Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad Daral FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a Kodoshi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro barkanku da dare da fatan ana bukukuwan sallah cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harandu muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. To a Najeriya ana ci gaba da bincike yayin da ake ci gaba da bincike kan tafiyar da wasu kudaden masarautar Kano. Hukumar da ke yaki da rashawa a jihar ta shawarci gwamnatin jihar da ta dakatar da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi tare da wasu ma'aikatansa.
Duk waɗanda suke da ruwa da tsaki ba wai shi mai martaba ba shi kadai a cikin wannan binciken da muke wanda muka iya muka gano to gwamnati ta dakatar da su har sai san da muka gama bincike saboda
muna dauke da cikakken hira sannan za ku ji cewa an zabi wakilin Najeriya a Majalisar Dinkin Duniya a matsayin shugaban babban taron majalisar da za a yi a jikunan 74.
We must continue to invest in sustaining peace and conflict prevention.
Ya zama dole mu ci gaba da mai da hankali wajen tabbatar da dorewar zaman lafiya da kare aukuwar tashin hankula. Kadan daga cikin jawabin godiya da yake nan sannan yayin da aka fara bukukuwan sallah a yau. Shin a yaya sallar karama ta riske ku? Muna so mu ji ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada ku manta sai kun saka alamar kari da farko wato plus sai a jiro lambar. Amma da farko bari mu bari Yusuf Aliyu Harande ya karanto mana labaran duniya.
Ciao Mahamoyo godiya ta musamman na ga dai har yanzu dai kai ma kana cikin lokacin sallah ko sai Allah ya samu dace. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sallah. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da bayyana kalamansa na diplomasiya a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi tare da Prime Minister Burtaniya Theresa May yau Talata. Trump ya ce Amurka a shirye take ta kulla muhimmiyar yarjejeniyar kasuwanci da Burtaniya yayin da kasar take kokarin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Ya kuma kara da cewar bai ga wani shinge da zai hana shi kaddamar da wannan yarjejeniyar ba da tsakanin kasashen guda biyu duk da irin rashin jituwa da aka samu saboda barazanar kamfanin sadarwar nan na kasar China Huawei. Trump ya kara da cewar ya jinkina ma ita wannan Prime Minister ta Burtaniya inda yake cewa ta taka muhimmiyar rawar gani. Fadar White House ta Amurka ta umurci wasu tsofaffin ma'aikatanta su guda biyu da su kada su kuskura su amsa wannan gayyata da aka yi musu ta fadar ta majalisar dokoki wanda suka hada da Hope Hicks na daya daga cikin manyan masu bama shugaban Amurka shawara don amsa tambaya ko Donald Trump ya yi katsalandan ga shari'a akan bincike ko Rasha ta yi shishigi a zaben da aka gudanar na Amurka a shekarar 2016. Shugaban kwamitin na shari'a na majalisar dattawa Jerry Nadler ya ce Hicks da Annie Donaldson waɗanda ya yi aiki da su waɗanda suka yi aiki karkashin ma'aikacin shugaban ma'aikatan fadar ta White House Mark Gahn an ba su umarni kada su amsa gayyatar da muka yi musu don ba da bahasi lokacin da suke aiki a fadar ta White House. A baya dai shugaba Trump ya daƙile yunkurin gayyatar Mark Gahn a yunkurin neman ya ba da bahasi dan tambayar da za a yi mishi a majalisar wanda ake sa ran kaddamar da wani bincike dan tsige shugaban. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin riko a kasar Sudan sun ce sun soke yarjejeniyar da suka cimma a baya da masu zanga-zanga fararen hula biyo bayan harin da ya dauke rayukan kusa sama da mutane 35 a babban birnin Khartoum wanda ya faru a jiya Litinin. General Abdullah Fatah Al-Buhran shugaban kwamitin sojin kasar da na rikon kwariya a wani jawabi da yayi wanda aka watsa shi a gidan talabijin yau Talata ya sanar da cewa ba tare da bada lokaci ba za mu kafa kwamitin haɗin gwiwa kuma zai kasance wanda zai jagoranci kasar har zuwa a gudanar da zabe nan da watanni tara masu zuwa. General Indai, General Buhari dai ya Barhan ya kara da cewa a shirye suke su gudanar da wannan zaben don kawo daidaito a kasar. Farmakin dai da aka kai jiya Litinin a wurin da ƴan zanga-zangar suke a wajen ma'aikatar tsaron kasar ya tabarbarar da duk waɗannan kokarin na shawo kan wannan matsala da ke tsakanin su da tsakanin kungiyar nan ta Alliance for Freedom Change wato hadakar mazauna masu zanga-zangar da kuma jam'iyyar adawa. Kungiyar Professional Association ta Sudan wato babbar kungiyar da ke shirya zanga-zangar ta zargi jami'an tsaro da kisan kiyashi ga waɗanda suke gudanar da zanga-zangar.
Yusuf Aliyu Haranda kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano ta shawarci gwamnatin jihar da ta dakatar da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi tare da wasu ma'aikatansa uku domin ba ta sukunin ci gaba da binciken da take yi game da zargin almubazzaranci da kudaden majalisar masarautar ta Kano kimanin naira biliyan uku. A hira da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kori, shugaban hukumar barista Muhyi Magaji Rimin Gado ya yi ƙarin bayani dangane da rahoton da ke kunshe da wannan shawara.
Akwai abubuwa da dama da zamu gamsu da cewar ana amfani da dama ta masarautar amma kura binciken. To wannan ne hikimar da ta sa muka ga yawa gwamnati cewar duk waɗanda suke da ruwa da tsaki ba wai shi mai matawa ba shi kadai. A cikin wannan binciken da muke wanda muka iya muka gano to gwamnati ta dakatar da su har sai san da muka gama bincike saboda mun samu abin da ake cewa interference da yawa kuma ita dokar da ta kafa wannan gidan ta hana irin wannan abin da wannan shine abin da muka yi.
Kunce duk waɗanda suke da nasaba kenan akwai baya ga shine martaba sarki akwai waɗanda kuke so wato a dakatar kenan?
Eh mana mun ma faɗe su a cikin rahoton. Mun karɓi bayanai daga kamfanoni da suka yi waɗanda ake muka ga an yi mu'amala da su sannan mun karɓi bayanai daga bankuna mun karɓi bayanai daga ɗaiɗaikun al'umma so waɗannan abubuwan su ne muka fitar da su muka ce to dai gaskiya fi billahi a tsarin tafi da gwamnati abubuwan nan mun ga kuɗaɗe da dama da aka kashe ginshikin abin da ya faru shine na farko ma dai akwai abin da ake cewa dokar kasafi tunda ita tsarin gwamnati sai ta zauna ta ce zami kaza wannan shekara zami kaza zami wannan shekara zami kaza kuma ba wai a Najeriya kare ba mu ka gudun tsarin mulki mun tashi na 120 ya tanaji haka sannan kuma dokar ma da ta kafa ita wannan asusun na masarauta da ake ajewa ai dokar kuma ta tanaji yanda za a yi ai kasafin to shikenan tun daga farko ma ba ai kasafin ba to sai zama da cewa ana kashe kuɗin nan yanda ake bukata ana kashe kuɗin nan yanda ake so.
Binciken da kuka yi ne yanzu tunda kun ci sakamakonsa na wucin gadi ne ko na farko ya kai wato mizanin da za a ce a ɗau wannan mataki na watakila gwamnati ta ce ta dakatar da shi mai martaba sarki?
To yayin da ba a kai wannan ba ila da ba kawo haka ba ai mu iya ganowa ma mu ce kuɗi kaza an kashe shi ba bisa ka'ida ba kamfani kaza ba ma shi da rijista amma an sa masa miliyan kaza akwai wanda daga abin da muka gani na bincike akwai wanda ma'aikacin Emirate Council a iya tura masa naira miliyan 22 a account din shi a tura masa miliyan 17 a tura masa miliyan 9 a tura masa to duk wannan wasu abubuwa ne wanda zai nuna maka
aiki ba ta aiki ba ce
to ko ni da iya fahimta ta shine tsarinmu da misali da bincike zaka yi mamaki kaga yanda za a iya cewa abin da ake cewa individual kamar dai a ce mutum a daidai kunsa shi dan yana aiki a rinka saka masa wannan to in ba a datsa irin waɗannan abubuwan ba to wato kamar dukiyoyin al'umma suna fuskantar barazana.
Bincike kun fara shi tun kamar shekara 2-3 baya kuma kuna ta aikin nan gashi har kun fitar da sakamako matakin farko menene yasa yanzu kuka matsu da sai an dakatar da shi da ku ci gaba da aiki?
Yanzu mun sami yakinin cewar zaman waɗannan mutanen a mukamin su zai hana wannan binciken ya ci gaba da yi.
Amma kuna da hujja?
A hujjojin da muke da shi shine na farko dai daga yanda muka tattauna da waɗanda muka gayyato na biyu mun magayyaci wasu mun ce su zo ba fa cewa muka kun yi laifi ba cewa muka a mun ga kudi an yi kamar mu'amala ta kudi kaza da kaza da kaza matsayin ku na ma'aikata ku je ku zo ku mana bayani
barista Muhi Magaji Rimanga dake nan a hirar da suke da Mahmud Ibrahim Kori to yadda kotun rundunar yan sandan Najeriya ta ce jami'an sun cafke wasu gungun yan bindiga da kimanin su ya kai 38 kamar da za ku ji a wannan rahoto na Hassan Maina kaina
I've arrested a total of 38 suspects for
kakakin hedkwatar rundunar yan sandan Najeriya kenan DCP Frank Mba ke nuna wa yan jaridu wasu gungun yan bindiga dadi da masu garkuwa da mutane da neman kudin fansa da kuma yan fashi da makami da yan sandan suka kame a sassan arewacin Najeriya an dai sami manyan bindigogi kirar AK-47 guda 24 har sai masu rai guda 6000 da kuma bindigogi kirar gida guda 15 kana da kuma kananan bindigogi wato pistols na kwarai guda 22
is a total of 6000 live ammunition
wannan nasara dai da rundunar yan sandan Najeriya ta cimma ya zo ne daidai lokacin da yankin arewacin Najeriya ke ci gaba fuskantar matsalar tabarbarewar tsaro to ko me hakan ke nufi ga shanin tsaron yankin Win Commander Musa Isa Salman wani mai sharhi ne kan sha'anin tsaron
to abinda kamar nan ke nuna shi ne dole sai an danka amfani da bayanan sirri a tattaro waɗannan bayanan sannan kuma ai aiki da su lalle fa waɗanda ke kama mutanen nan ko kuma suke waɗannan ta'addancin akwai inda suke samun waɗannan makaman sannan kuma waɗanda ma ke sponsoring din su domin waɗanda kake gani a titi ba su bane ƙarshen abin da ake cewa organized crime dole sai an samu waɗanda ke ba su makaman da waɗanda ke tura su da waɗanda ke musu koda ma yadda suke wayan da sauransu
yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan kame na yan sanda zai yi wurin samar da tsaro a yankin na arewa Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ni dai tsalona Allah sarki kallan tsalona
To a yau ne aka zabi wakilin Najeriya a Majalisar Dinkin Duniya Professor Muhammad Tijani Bande a matsayin sabon shugaban babban taron da majalisar za ta yi a karo na 74 a wannan shekara a jawabin godiyar da yayi bayan da aka zabe shi wanda aka wallafa a shafin talabijin na yanar gizon majalisar Professor Bande ya bayyana irin kalubalen da ke gaban majalisar
We must continue to invest in sustaining peace and conflict prevention
Ya zama dole mu ci gaba da mai da hankali wajen tabbatar da dorewar zaman lafiya da kare aukuwar tashin hankula. Lura da cewa wannan majalisar ta himmatu ne wajen ganin ta kare al'ummomin da ke tafe daga fadawa cikin kangin yaki-yaki. Tunda Majalisar Dinkin Duniya bata cimma burinta na kare aukuwar tashin hankula ba da kare aukuwar aikata manyan laifuka da ake tafkawa. Ya zama dole mu hada kai mu ga cewa duniya ta samu makoma mai kyau mai kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Sannan batutuwan da suka shafi dabbaka haƙoƙin bil'adama da kuma samarwa mata da matasa hanyoyin ci gaba na buƙatar a ba su muhimmanci zan kuma himmatu wajen tabbatar da daidaito a tsakanin jinsuna a lokacin tsarin majalisar ɗinkin duniya abin da ya kama tun daga ofishina
starting from my own office I wish to reiterate that at present the 74th session of the general assembly
da ƙarshen ina so na nana cewa A matsayina na shugaban wannan majalisa a taron koli na 74 gudanar da ayyukan mu a fili tare da kowa da kowa da kuma tabbatar da gaskiya su ne za su zama ginshikan yadda za a gudanar da ayyukan ofishin shugaban wannan majalisa Professor Muhammad Tijani Bande kenan zababban shugaban majalisar dinkin duniya To inda al'ummar musulmi suka fara bukukuwan sallah a yau talata a Najeriya batun kalubalen tsaro da ke addabar wasu jihohin arewacin kasar shi ma mai jawabin barka da sallah wanda mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar yayi jim kadan bayan gudanar da sallah Idi a yau ga Mursala Faruk Sanyina da karin bayani
Mai alfarma sarkin musulmi ya bayyana yadda lamarin yayi kamari musamman a jihohin Zamfara da Katsina da ma makwabtan jihohi inda yace ya zame wajibi hukumomi su tashi tsaye domin shawo kan lamarin
ana kashe mutane ba gare ba dalili ana satan mutane kuma ana ba gangan mutane ana gorewa ana korasu abin baki cikin ya gare mu cewa muna tunda mutane da yawa a yanzu haka da ba su gidajen su ba su garuruwan su an kore su to muna kira ga shugabannin mu na siyasa daga shugaban kasa sauran mukarrabiyar sa da gwamnatin mu a hada hannu a hada karfi a zauna a tattauna a ga yadda za a shawo kan wannan matsala hakika muna cikin damuwa abin da ke faruwa a wayar garuruwan mu
to sai dai kuma sarkin musulmi na ganin da akwai hanyar da ya kamata a bi muddin ana son kawar da ayyukan ta'addanci a Najeriya
gwamnati ko da kuma takai wannan ma Allah da kuke gani wannan ba su da aikin yi babu aikin office babu aikin kasuwanci babu aikin noma kuma da kuma takai za mu shawo kan wannan matsaloli domin yanzu an rage su daga kanmu daga yawo a titi domin rashin yin aiki ana ta'addanci
a can baya dai manazarta sun sha bayyana ra'ayin cewa rashin aiki tare tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da lamarin ya shafa na daya daga cikin kalubalen da ke kawo cikas ga yaki da ayyukan yan tada kayar baya to amma a ra'ayin gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal an so mu gano bakin zaren warware matsalar
to gaskiya muna ganin an kara samun cigaba a wannan saboda ko kusan sati daya da ya wuce mun je mu fara mai girma shugaban kasa a matsayin mu na gwamnatin arewa mu yi taro da shi wannan jumaa mai zuwa in Allah ya yarda za mu je kuma fara mai girma shugaban kasa mu saki irin wannan taro a matsayin mu dukkan mu na gwamnatin Najeriya saboda ka waɗannan matakai in Allah ya yarda za su ƙara kawo haɗin kai da kuma samun walwalar wannan matsala insha Allah
jawabin nan mai alfarma sarkin musulmi na barka da sallah ya biyo ne bayan hawan daba a fadar sa kamar yadda aka al'adanta a kowace shekara
Tumarilla a gaida Murtala Faruk Sanyinna ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC inda ya zagu kuke cewa karfe birni mani sura minti 14 bari mu shakata da wannan waka kafin bude layukan mu
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
to karfe 5 na yamma sauraron minti 10 a nan Washington DC kira mu na farko ya fito ne daga jihar Zamfara wane ne akan layi
assalamu alaikum wa rahmatullah
amin wa alaikum assalam wa rahmatullah
Suna na Armaya Obaka aikin yaro.
To muna jin ka Malam Armaya.
To alhamdulillah yana yawa al'umma musulmi murna wannan sallah babbar karama da aka yi. Ubangiji Allah ya karama muna.
Malam Armaya kaman ya sallar ta riske ku a wannan shekara? Hello, kana tare da mu Malam Armaya?
Muna da matsala, muna ana fuskantar matsalar tsaro. Amma alhamdulillah an yi sallah lafiya kuma an kare lafiya.
To madalla mun gode Malam Armaya daga Zamfara. Bari mu je can kudu maso kudancin Najeriya a Port Harcourt. Wane ne a Port Harcourt?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.
Amin wa alaikum assalam warahmatullahi.
Suna na Salisu mai dabino daga garin Port Harcourt.
To muna jin ka.
To alhamdulillah sallah kan anan Port Harcourt dai mun yi ta lafiya kalau alhamdulillah. Da fatan Allah ya maimai samun barkin da lafiya.
Amin amin.
Mun sallah lafiya sai dai ruwan sama da aka samu shine dai kawai sai yara ba su samu jin dan wafiya ba amma bayan mun so ko idin ya ga samu lafiya muna fatan kuma zaman lafiya a ruga ta fannin gaba daya domin Allah da annabi mata ne masu yi mana abin nan din a arewa dan amin Allah. Domin annabi na nuna mu fara da na Boko Haram da mutanen Zamfara nan dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi su taimake mu da zakatar da wannan abubuwa da su dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi albarkacin wannan wata da ya wuce domin Allah taimake mu dan Allah dan annabi.
To mun gode kwarai da gaske wani da ya kira kenan daga Port Harcourt. Bari mu je can jamhuriyar Niger. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Umma Malam Alina daga Dogon Dutse a cikin Jamhuriyar Nijar.
Yau to muna jin ka Malam Ali.
To da fatan duka VOA nan ku barka da sallah.
Muna godiya.
To lallai Nijar nan alhamdulillah mun yi sallah lahiya lau. Duk wani kasashen hankali Nijar da yayi an yi sallah lahiya lau duka. An yi Idi, an yi komai, an yi kai da kawo duka. Allah kuma shi bai mai kawo mu ne, Allah shi bai mai kawo mu na. Allah kuma shi ba mu da mana alwaka.
Yayin abin da ya shafi kaman kayayyakin masarufi farashin su da su kayayyakin da aka
kayayyakin masarufi ke sa yanzu abin da ke tsada wajen abin da aka sai waɗansu dan masarufi kamar ka san yanzu kaman ga lokaci ana samu zabi da kashi su ɗaya da dan sun kai gwamnati ta sun kai dan tsare kwarai amma kai alhamdulillah kun ji sai daidai.
To madallah mun gode kwarai da gaske. Bari mu tsallaka mu kuma koma Najeriya a jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
To ma Abdullahi barka da dare.
Yawa barka da murnar rana ne dai. Ku za mu ci muku barka da dare.
Eh sai dai in ce ba zan kai barka da yammaci kana tare da Rufai kakan Zaria daga nan jihar Nasarawa nake kiran ka.
To muna jin ka Malam Rufai.
To alhamdulillah gaskiya sallah ta zo. Sai dai mu ce alhamdulillah mu al'umman Najeriya gabaki daya babu abun da zamu ce sai mu ce mun gode ma Allah da ya kawo mu wannan lokaci. Sallah kuma kan
muna Malam Rufai kana tare da
mu? Eh ina jin ka.
Yawa to muna jin ka.
Yawa to alhamdulillah babu abun da zamu ce sai dai mu je mun gode ma Allah. Ubangiji Allah ya maimaita mana na baɗin barara. Allah ya ba kowa ikon ya samu abincin da ya ci a gidan shi. Da fatan zaka tashi lafiya ma Abdullahi.
To muna godiya kwarai a Malam Rufai daga jihar Nasara. Za mu je jihar Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim ne yake hula a garin Maigode a Kimba.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To gaskiya sai mu ce alhamdulillah Allah bai mai ta mana amma mun nan gaskiya sai mun ta zo mana da bazata.
Eh kaman
saboda abun yanka gagaran mu yayi. Sakamakon ainihin tabbarewa amfanin gona. Duk irin tarihin da muka yi na buhunan wake da buhunan dawa da gero mu sai tarihin da zamu yanka to abun bai yiwu ba dole muka haƙura muka ɗan samu ƴan awakin mu da kaji muka yanka muka sai aka dai sallan alhamdulillah.
To ubangiji Allah ya kawo
sallan muna muku barka da sallah.
To mun gode kwarai Malam Ibrahim kuma muna fatan Allah ya kawo sauƙin lamarin. Zamu koma can jihar Kano. Wane ne akan layi? Hello na Kano kana tare da mu? To kaman layin shi ya tsinke kada ku manta lambar da za ku kira ce 2022055555. Yayin da ake bukukuwan sallah a sassan duniya ku a naku yankunan shin yaya sallar ta riske ku? Mun samu kira daga jihar Borno. Wane ne kan layi? Hello, na Borno, kana jin mu?
Ina jin ku.
Yau wato.
Allah dai sai godiya gurin Allah. An yi ta lafiya, amma dai abubuwa sai a hankali.
Kaman waɗannan abubuwa kenan?
To, yanayin kuɗi. Ba harkoki ba na sai dai haƙuri, abinda ya samu a godiyar Allah kawai.
Ne kamar harkokin kasuwanci ne ba sa garawa koko dai wani fanni ne?
To, kasuwancin ma suna tsaye, kuma asali kuɗi ma ba yawo a ƙasar yanzu dai sosai kamar yadda aka saba.
Ya batun fannin tsaro ba?
Eh, to, fannin tsaro ya godiya. Don ba mu ji wani abubuwa ya tashi da damuwa ba, duka dai an gama lafiya, amma dai kam abun da sai godiya a wurin Allah.
To madalla, ai lafiya ita ce babbar abada ma rayuwa baki ɗaya. Mun gode kwarai da gaske, za mu saki komawa can arewa maso yammacin Najeriya, jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Hello, assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam.
Kana magana da Wawa Gusau, Kaduna, Najeriya.
To muna jin ka.
Yawwa, mu kan sallah abun za mu ce alhamdulillah. Illa kuma abin da muke kira ga mai girma shugaban ƙasa ya taimaka da maganar tsaro wannan da muke fama da shi a arewa. Saboda ni ɗan asalin jihar Zamfara ne, amma mazauni Kaduna, anan barakallahu Kaduna.
Allah sarki.
To, muna yi masa fatan alheri, Allah ta'ala maimaita mana.
Amin, amin.
Ko kuma shi mutanen BOI, Allah ya saka muku da lahiri da sa taimakon da ku tabbata ki ba bayan Allah ka safa a lawar da kan jama'a ka sa a duniya baki daya. To, na gode muku, kana lafiya ne? Wawa ku saka Kaduna, Najeriya, barakallahu.
To madalla, mun gode kwarai da gaske kuma da wannan kira. Na kuma kawo ƙarshen ɗaukan wayoyi naku, sai kuma gobe da Allah kai mu. Madalla, sai amana aikin gafara, ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba, a wato a labaran wasanni ba, amma yanzu ga Yusuf ya dawo da labarai a takaice.
Na san dai Mahmud, an gama azumi, balle in ce azumi ne.
Wannan sai raka ce ko azumi ne, sai na ce
shi ne ai. In ce to ka kuwa saka ga na fita daga ɗakin watsa labaran kenan.
To za mu je.
Eh, shi kenan. To a takaicen Mahmud, shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da bayyana kalamai na diplomasiya a taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin shi da Prime Minister Burtaniya Theresa May. Trump ya ce Amurka a shirye take ta kulla muhimmiyar yarjejeniyar kasuwanci da Burtaniya, yayin da Burtaniya take kokarin ficewa daga kungiyar kasashen Turai. Kuma fadar White House ɗin kuma ta bayyana ta ba da umarnin cewa wasu tsofaffin ma'aikatan fadar White House ɗin su biyu da suka hada da babban mai ba shugaban kasar shawara Hope Hicks da suka yi umarni da suka aka nemi cewar su gurfana a gaban majalisa domin ba da bahasi dangane da binciken da ake yi ko Amurka ko kasar Rasha tana da sa hannu a zaben da aka gudanar na Amurka a shekarar 2016. Shugabannin riko a kasar Sudan sun ce sun soke yarjejeniyar da suka cimma a baya da masu zanga-zanga fararen hula biyo bayan harin da aka kai a ranar Litinin, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 35 a babban birnin Khartoum jiya Litinin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri baki ɗansa. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet domin samun labarai da dumudumansu da ma wannan shiri da wanda suka gabata a shafinmu wato kenan na voahausa.com. Yanzu mu da din shi Yusuf Aliyu Harande da ta gabatarwa da Julie Lane Discretion da ta hada shirin, sai kuma injiniyanmu Mr. Lopes Mahmud Lalu ke ce kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, birnin Washington DC. Assalamu alaikum.